Zaben sabon kakakin majalisar dokin jihar Taraban bai zo da mamaki ba, sakamakon sato kasa kazin da ke wakana a tsakanin tsohon kakakin majalisar dokin jihar Abel Pitadiya da kuma gwamnan jihar Taraban Tedare Disan Isiyaku, wanda tun farko ake zargin cewa shi ya fidda makudan kudade domin wannan dambarwa. To sai dai kuma ganin ma irin tarkon da zai iya fadawa sakamakon sanya hannu a takardar tsigewa da wasu 'yan majalisar fiye da 10 suka yi. Kwatsam sai ga takardar murabus daga kakakin majalisar Abel Pitadiya, wato ya jefar da kullon mangoro domin rabuwa da kuda. Amma dai zaman 'yan majalisar na yau Litinin ne aka zaɓi sabon kakakin majalisar Joseph Alkinja Kunina a matsayin sabon kakakin majalisar, kana kuma aka zaɓi Hamma Adama Abdullahi a matsayin sabon mataimakin kakakin majalisar. To ko me sabon kakakin majalisar zai ce game da wannan sabon kujera da ya samu a yau? Ga dai Alkinja Kuninan.
Abu da zamu yi shine zamu tabbatar cewa wannan alherin da Allah ya mana na zamantakewa mu a yanwa na Taraba State, zamu tabbatar cewa duk abin da ya kamata mu yi a matsayin mu na majalisa zamu yi don mu ga cin gaban nan Taraba State. Zamu roki Allah zai ba mu basira da zamu cimma burin mu.
Shi ko da yake karin hasiya kan wannan cece-kuce da kuma dambarwa na majalisa daukin jihar Taraban, Honorable Bashir Muhammad Bafeɗan jam'iyyar APC da ke ma zama shugaban kwamitin yada labarai na majalisar cewa ya yi.
Eh, lallai a matsayin mu na membobin majalisa mu ba za mu wuce dalilai da akawu majalisa ya karanta a cikin zaman majalisa ba, inda ya ce kakakin majalisa na da, wato Honorable Abel Pitadiya, ya ajiye mukami a bisa dalilai na kansa wanda ake kira personal reasons. To mutum da ya ajiye ya ce ga dalilai, to waye ne kuma zai kara mishi wasu dalilai a ciki? To shi ya ce bisa dalilai na ra'ayin kansa. To bai bayyana mana menene dalilai din ba. To ba wani duk wanda ya faɗi abunda ya wuce haka yayi mai cicigi.
An da zargi gwamnan jihar Taraban Darius Dassan Isiyaku da zama kanwa uwar gami wajen sauya kakakin majalisar, zargin da koshi gwamnan ke cewa ba haka lamarin yake ba.
Na fari barin gode ma Allah Ubangiji mai komi mai kowa, cewa dan hargitsi da anka samu a gidan majalisa, su da kansu sun zauna sun zatar sun yadda, wanda suke nan sun ce bari su ba wadansu wuri su ma su gada, kuma su da kansu sun yadda sun fito da wadansu. In Allah ya yarda, yanda na aiki da wadancan muka rabu lafiya, haka ma zai aiki da su wadannan, don dukansu a wuri na su daya ne. Ni kuma ba ni da waraya na bambanci ko na cewa kai ka fito PDP ne, kai ka fito APC ne, ko wani party. Dukansu a wuri na majalisa ne, dukansu kuma abu daya ne. Kuma mun yi aiki lamin lafiya da yanzu kuma haka din za mu ci gaba. In Allah ya yarda, ina son tabbatar ba mutanen state ba abin da zai canja. Za mu yi gaba, ha mu yi nasara in Allah ya yarda.
Koma da menene, yanzu ko lokaci ne kawai ke ma iya bayyana yadda za ta kaya. Yayin da ko rahotanni ma ke cewa tuni wasu 'yan majalisar daukokin jiha suka soma shirin sauya sheka. Ibrahim Abdulaziz, Sashin Hausa na Murar Amurka, daga Jalingo a Najeriya.